A sakamakon wasu bayanan da suka ayyana yiwuwar fuskantar hare-haren ta'addanci a farkon watan nan da muke ciki, yasa jami'an tsaro tsaurara binciken da a tashin farko ya shafi Babura kafin daga bisani matakin ya koma bangaren motocin haya, musamman da ya taksi, lamarin da ya bada damar kama wasu masu fakewa da aikin taksi don tafkata asa, kamar yadda shugaban kungiyar direbobin taksi ta Senko Taksi Gamace Muhammadu ya bayyana.
Gaskiya ne Samedi, an sanda tare da jandarma garda sun yi operasyon da dare sun kama taksi wajen 120 a cikin komisariya, cikin taksi inan an tsaye da taksi man matukan mota direbobi 81 a wani sahe a bincike su wajen DST. An samu a cikin taksi man inan mutum 20 wanda an saba kama su da laifuka kamar kwaci, sun zarafin mutane da cikin su kuma a so wanda an dama ana neman shi yana da manda dare.
Kowa ya san yanzu cikin irin halin insecurity da muke, kuma kowa ya san matsalar tsaro, in ba a kama jiki ba aka sa tsari cikin harkar aikin taksi wannan.
Hukumomi da al'ummar jamhuriyar Nijar sun dukufa yanzu haka ga shirye-shiryen taron shugabannin kasashen Afirka da kasar ke karbar bakuncinsa a farkon watan gobe. Saboda haka jagororin direbobin taksi ke ƙara nuna buƙatar ganin jami'an tsaro sun ci gaba da tsaurara matakai domin dakile dukkan wani yunkurin yan ta'adda.
Ai ka san da anya cewa ana sauta miliyoyi cikin taksi, ko kwanakin baya wani bakin banki ya zo ya kwashi kuɗi, taksi ma suka ɗauke shi suka haida mai kuɗi. Don haka mu muna goyon bayan 100% kai kullum a yi ta binciken. Babu sahiha Allah wadda ba a zo a ce muna an sace an yi mutum sata cikin taksi, an yi kwace cikin taksi, an yi hwaɗe cikin taksi, an ji an haɗu, subhanallah, abin ya ishe mu ya ishe.
A jajibirin ƙaramar sallar da ta gabata, jami'an tsaro sun yi nasarar cafke wasu mutane kimanin 5 a unguwar filin jirgin saman Yamai dauke da wasu abubuwa masu fashewa waɗanda dubunsu ta cika bayan da aka bi diddigin hirarrakin da suka yi ta wayar telefon da wasu gaggan yan ta'addan da ke aika-aika a ƙasar Burkina Faso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.